Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya shawarci al'umar jihar Plateau da su hada kai don tabbatar da zaman lafiya a tsakanin su. Shugaban kasar wanda ya kawo ziyarar jaje kan rikicin da ya auku a baya-bayan nan inda aka rasa rayuka da dukiyoyi masu yawa, ya gana da masu ruwa da tsaki a jihar ta Plateau. Shugaban kasar wanda ya tur da tashin hankalin ya shawarci shugabannin al'ummomi daban-daban da ya gana da su kansu koma yankunan su su rarrashi jama'a su rungumi junan su.
Be in charge of your constituents. Persuade people. Pray with each other.
Yace abinda nake roƙon ku shine na farko ku mika ta'aziyya ta ga ƴan uwan waɗanda suka rasa rayukansu da dukiyoyin su. Ina kuma roƙon ku kasance shugabanne ga al'umman ku, ku lallashe su yi haƙuri da juna. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yaba wa gwamnatin tarayya kan matakan da ta ɗauka don daƙile matsalar tsaro a jihar da suka hada da jiragen sama don bankaɗo ɓata gari da turo wasu jami'an tsaro da kayayyakin aiki a yankunan da ake samun tashin hankali.
We are concerned as a state that sophisticated weapons used in these attacks, from the evidences of ground and the narrations of victims, are not those conventional to our environment for self-defense but reflective of a terrorist invasion.
Yace a matsayin jiha irin muggan makaman da aka yi amfani da su wajen hallaka jama'a, daga abin da muka gani na zahiri da waɗanda aka kai wa hari suka faɗa, makamai ne da bamu saba ganin irin su ba a yankunan mu da ake amfani da su wajen kare kai, amma ya nuna cewa ayyukan ta'addanci ne. Gwamna Lalon yace kamata yayi a ɗauki irin matakan da aka ɗauka wajen yaƙi da ta'addancin Boko Haram.
I feel obliged to request that you direct security agents to immediately commence arms mobile in these areas of conflict. We subscribe to a house-to-house and community-to-community search for illegal weapons that have been supplied.
Yace dole ne in roƙe ka bada umarni wa jami'an tsaro cikin gaggawa su dukufa wajen tattara makamai a yankunan da ake tashin hankali a gida-gida da ƙauye-ƙauye don fiddo da ɗimbin makaman da ke danƙare a jihar Plateau. Gwamnan ya kuma ja kunnen masu ruwa da tsaki da su guji yin katsalandan a duk lokacin da aka kama masu laifi don hukunta su. Na zanta da wasu daga cikin masu ruwa da tsakin don jin ko matakin samar da sansanin 'yan sanda da gwamnatin tarayya ta ƙudiriye a Gashish inda aka samu rasa rayukan zai taimaka.
Honorable Emmanuel Danboy Jigun, TIC Chairman, Ariom Local Government. In sun ga yin haka zai kamala cin gaba da zaman lafiya to muna so. Abin da ke faruwa a kasar nan, ko da ma za su security yaya, sai jama'ar Najeriya sun sa cikin zukatansu sun yi niyya zai zama lafiya, shine babban abin.
Ardo Yakubu Dabo Boro, ni ne Ardo na Bokos. Kafa wannan sansani a Gashish tsakanin Barikin Ladi da karamar hukumar Bokos da kuma Riyom, inda yawancin abubuwa yake faruwa, sa wannan zai taimaka sosai. Kuma a matsayinmu na shugabanni da muke shugabantan jama'a, muna goyon baya gwamnati ta yi, zai taimaka sosai.
Sunana Bulus Bot. Abun la'akarin shi ne, ba wai masu tsaron ba ne, in ba mu tsoron Allah ko da waye ne aka kai shi wajen, in ba ya tsoron Allah ba shi da imani wannan abun ma zai zama kamar gidan jiya. Amma muna nan dai mun gode cewa ko zai samu raguwan miyago ababen da ake yi kashe-kashen nan da ba a jin daɗi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.